Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com. Hear that?
Snana Denoski.
Yo, kick it. DJ Harm.
Dano. Muna can't fear. Muna can't fear. Kuche me embarazana. Muna can't fear. Nusang hanyan de gergada. Muna can't fear. Ubangiji abada sa. Muna can't fear. Ina suke da sun magara muna kan tafiya 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 muna kan tafiya. Steady I'm grind so hard I'm keeping it real nigga na far tafiya da mutu na soma if I really stand call me wiyani kan bana gajiya dope my hustle you already know hustling yo dole tafi na jiya if keeping it real my motto to nigga wallahi nika I na far tafiya ready I'm still on my way made up my mind nika Fernando Ania if I meant to do this for real kajada baya idem for back of the near speeding I'm making the switches I'm running so fast that they we had nothing the gear wallahi my nigga it no easy abumba so ki I ni ma da wiyana iya very soon hustle go pay idem the ray Zati Ibia, Oluwa me bless my way. Bless my hustle, I'm also blessing my Hikima. Reading my lyrical lines, sing like the Yewa. Wallahi bass the Kima. I'm not be steady for the brass, but that they form. Yaro, I buy a regima. Or the mask, Kalang Asara. Wallahi na fara, Ubangi Jibani na shara. Zikika Izamutara, Nyaga Gara, Hagani Baba na Kasara. Nika na the Kasara, or the Makada, or the Makano Kosa la Gada. Every time I grab the microphone, the lyric to storm, do the Skukungarisi Kara. Kucho kucho, Bejawa, I babu masala. Beris Zamu Shagala, after all the stress and hardship. Don't try to let's try, I'm scream with dollar. Steady I'm blazing kauta, neke tei bau tene terki babu pitila. I'm making my kind of kumoni, shikiru wansa nyibari kichi babu pitina. I'm not in good community, in this life said that we are. I'm a first day kutuna. Even though I walk through the valley and shadow of darkness above me, shame in the color. Kuche me embarazana, muna kante fia. Nusang hanyan te gergada, muna kante fia. Ubangiji ya vada saa, muna kante fia. Inasuke de sumagara, muna kante fia. The fear, when I get the fear, the fear, the fear, when I get the fear, the fear, the fear, when I get the fear, the fear. Tafiya muna kan war aduwa nan ga na cika banki da sipili when I'm done with the hustle no dan araba sipili ba iya wannan bane ballati a cewa ilimi shi sai na performing everybody busy feeling maybe tagani ta fulla with the notes kai kill me ikon Allah farin jini ba safi babu gadi legacy of mama shata to I need an asali I'm lyrical quiz ga shaba yin ya hankali we poverty is this dem hustle is dem make safari tech talk and the speed my melody and got time to waste cause this is a comedy with them both not smiling that don't face reality ata da ballai kaman ana kun yayi fulla tumu basu da kai yanzu lokacin mu yayi it's not you can tell me that Allah ya ce ga dala gudeni from fire muna gani suna fada mun hustle ne muna kai kai yaran ya zama jankai jankai fadawa mu tsara kai kai ni kan banda dagun kai kai mun hausu ne muna kai kai yaran ya zama jankai jankai fadawa mu tsara kai kai ni kan banda dagun kai ya kai hanka bai zama soke mu raba ba ina zo arewa gabas kudu ana mun muna ba dan with the hustle zanga da mamari su babu ai ce muku a hustle ina we ba zu ba ya abinda kaman buya kan mu aka sha zuwa kullu yomi muna fama da baro muna zuwa ba simi comment your city ga na ina zuwa ba simi comment your city ga unda ina zuwa ba when I said your city show me some hospitality I can't really deny cause purpose my mentality oh gami at the top why showing principality I'm only trying to chase my dream this no insanity when I take it your city show me some hospitality I can't really deny cause fuck is my mentality oh gami at the top why showing principality I'm only trying to chase my dream this no insanity kadan 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 matan kadi kan shigo I ni ma da wuya na bi na iya ni ma na koya only try so I ke opportunity mu ra hanya dan kare mi ma na gani ma na bi na yi na dosa ku ce mai yan barazana muna kan tafiya mun san hanyar da gargada muna kan tafiya ubangiji ya bada sa muna kan tafiya ina suke da sun magara muna kan tafiya 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 muna kan tafiya where it's your boy Noski aka Danu we're keeping it real Reezy Entertainment I got you on this where?
DJ Harm.
Mydopejam.com.